side, you're always gonna haunt me. A city light so bright, a shining for me only. Those days are gone, they're not coming back for me. A starfire, a starfire, a starfire. A starfire at night has got me so lonely. Once by my side, you're always gonna haunt me.
Da 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 da